Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da daren yau Alhamis 18 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a garin Damagaram na Jamhuriyar Niger an bude cibiyar kula da yaƙi da safarar mutane ta farko a nahiyar Afirka. Haka kuma za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama waɗansu shugabannin al'ummomi daga ƙasashen Afirka su biyu da lambobin yabo na tabbatar da wanzuwar 'yancin yin addini. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya? Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Yau Alhamis, shugaban hukumar kula da abinci ta duniya ya faɗi cewa hukumarsa na dab da cimma yarjejeniya da shugabannin kungiyar 'yan tawaye na Houthi don kawo ƙarshen dakatar da bada taimakon abinci a wasu yankunan Yemen da kungiyar ta kame da aka yi a baya. A watan da ya gabata, David Beasley, shugaban hukumar kula da abinci da ake kira WFP a takaice, ya bada umarni a dakatar da rarraba abinci a sana'a ba babban birnin kasar wanda 'yan tawayen Hutu suka mamaye. Ya faɗi cewa matakin na da muhimmanci saboda 'yan tawayen na karkata tafiyar kayan agaji don su samu riba, kuma ba su kyale kungiyoyin agaji su yi aikin su ba tare da kasalanda ba. Matakin dakatarwa ya shafi kusan mutane 850,000, amma an bari a ci gaba da gudanar da shirin agazawa yara masu fama da yunwa da mata masu juna biyu da kuma masu shayarwa. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe. Hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma, ɗaya daga cikin manyan biranen kasar ne, aka ayyana dokar ta ɓaci. Hukumar ta WHO ta kuma bayyana yaduwar cutar a matsayin abin damuwa, inda ake samun rahoton mutane 10-15 da ke kamuwa da cutar a kowace rana, kuma mutane 1,676 sun mutu tun bayan da annobar ta ɓarke. Tedros Adhanom Ghebreyesus, babban daraktan hukumar ta WHO, ya ce
our risk assessment remains that the risk of spread in DRC and the region remains very high.
Bincikenmu akan hadarin da ke tattare da yaduwar cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma yankin har yanzu yana da yawa, amma hadarin bazuwar cutar a wajen yankin ba shi da yawa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yan majalisar wakilan Amurka Ilhan Omar ta kafa wani sako a shafinta na Twitter a daren jiya Laraba, inda ta nuna wani hotonta a ɗakin majalisar wakilan ƙasar, ta kuma rubuto sako zuwa ga shugaba Trump da magoya bayansa waɗanda ciki 'yan kwanaki kaɗan suka sha nuna cewa wadda ba a mulkiya ba ce ta kuma koma Somalia, ƙasar da ta koma da asali. Umar ta rubuta inda ta ce, ina inda ya kamata in kasance, wuri da nake wakiltar jama'a sun kusan sai kuma yanda za ku yi da ni. Bayan haka da yammacin jiya, hukumar ta ambato kalmomin marubuciyar nan bakar fata wato marigaya Maya Angelou a shafinta na Twitter inda ta ce kana iya harba ni da kalmanka kana iya yanka ni da kallanka kana iya kashe ni da kiyayyarka amma duk da haka kamar iska zan tashi wannan sakon na ya zo ne bayan da Trump ya cancanci Umar da wasu mata uku da ba ta turawa ba da ke majalisar tarayyar kasar a kwanaki hudu a jere yana ci gaba da jefa alamar tambaya akan ko suna kishin Amurka yana kuma nuna cewa su bar kasar ina gani kamar ba sa san Amurka abinda Trump ya ce kenan akan majalisar Ilhan Umar da Alexandria Ocasio-Cortez da Ayanna Pressley da kuma Rashida Tlaib hukumomi a birnin Kyoto na kasar Japan yanzu sun ci akalla mutane 33 aka kashe a wani abu da ake kyautata zaton harin tada gobara akan wani ginin kamfanin shirye fina-finan wasan yara ma'aikatan kwana-kwana da yan sanda sun ce gobara ta fara ne a lokacin da wani mutum ya shiga cikin ginin ya jika kanshi da wani abu mai saurin kama wuta yana fadi ku mutu da karfi a yayin da ya tada wutar kusan mutane 70 ke cikin ginin lokacin da gobarar ta tashi
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC sai fagen rahotannin mu A garin Damagaram na Jamhuriyar Niger, an bude wata cibiyar kula da yaki da safarar mutane ta farko a nahiyar Afirka. Wannan cibiyar dai an bude ta ne tare da taimakon Amurka da Canada da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya wato IOC da kuma gwamnatin kasar. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
Wannan cibiya ta kula da yaki da safarin mutane ita ce ta farko a Niger da ma kasashen Afirka masu amfani da Faransanci. Inji Madam Goje Maimuna, Director General ta hukumar yaki da safarin mutane wato ANLTP.
Le centre pour victimes de traite des Indes effectivement c'est le premier centre d'accueil pour victimes au Niger et c'est également le premier centre dans l'Afrique francophone.
Ta ci gaba da cewa
la traite de personnes et le trafic illicite de migrants, le Niger est l'un des pays le plus porteur en matière de protection de victimes.
Yaki da safarin mutane da bakin haure, Niger ta yi fice wajen kare waɗanda suka jarabta. Eva Pons ita ce wakiliyar hukumar da ke kula da bakin haure wato OIM.
L'OIM a pu avec le soutien du gouvernement canadien réaliser des travaux de réhabilitation et d'équipement
OIM ta tallafa da taimakon kasar Canada da kayayyakin tafiyar da cibiyar barguna magunguna
de couverture de kit d'hygiène et de matériel
da abin yin sana'o'i
d'activité récréative. L'OIM a reçu un deuxième projet sur la période 2018-2020 pour soutenir le centre de Zinder financé cette fois par le département d'État américain.
OIM ta samu karin wani tallafi daga shekara ta 2018 zuwa 2020 daga kasar America.
Pour lutter contre la traite des permet d'appuyer le fonctionnement du centre.
Don kama ma cibiyar ta da magaran a cikin yaki da safarin mutane. Madam Goje Maimuna ta ci gaba da cewa
En 2019, le Niger a reçu le prix de la lutte contre la traite des personnes, des partenaires techniques et financiers parce qu'on a estimé que c'est l'un des pays où l'État a fourni le plus d'efforts.
A shekara ta 2019, Niger ta samu kyauta na yaki da safarin mutane daga masu hannu da shuni kasancewar ta kasar da tafi mai da hankali akai.
C'est dire que la lutte contre la traite des personnes est une préoccupation soutenue par les autorités politiques.
Abin nufi yaki da safarin mutane ta zama damuwar hukumomin kasar.
Volonté politique pour laquelle l'OIM arrive à soutenir l'État du Niger.
Niyar da ta kai OIM dafa ma gwamnatin na Niger.
Lorsque l'OIM nous a approchés, nous avons estimé que la problématique de la traite des femmes et des enfants touchait beaucoup plus la région de Zinder et que l'urgence était de faire le premier centre à Zinder.
A lokacin da OIM ta tuntube mu, lura da matsalar tafi kamari a jihar Damagaran yasa muka ajiye cibiyar anan. Shehu Musa gatan shari'a ne a babbar kotu ta Damagaran.
Wannan abu yana kwatanta cewa kasar tana kokarin ta yanda ya kamata don ta kare haƙƙin ɗan adam saboda duk wanda za a kawo nan saboda suna cikin mugun hali ne. Kuma suna da haƙƙi wanda ya kamata gwamnati ta kare musu. Duk ƙasashe suna yaƙi bisa gare shi saboda abu ne mai muni sosai. Kasanmu ta taka rawa ta a zo a gani biskan yaƙi da wannan abu.
Gundumar Kanti ta yi ƙaurin suna wajen safarin mutane da zuwa ta burada Tsayyabu Musa shine shugaban gundumar ta Kanci
mutane na cikin gundumar mu wadanda yawancin su suna cikin mahzuwa ta burada cikin jahannan ta Damagaram mafi yawa yake zamantowa ana maido su inda ake karban su ko inda ake sa a kula da su babu shi kenan yau wannan gida da aka yi sai mu ce alhamdulillah ina tsammanin zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa wayar da mutane maza da mata kai dangance ga wannan tahiyar da suke yi
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari to daga jamhuriyar Niger kuma bari mu dawo nan Amurka inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama waɗansu shugabannin al'ummomi daga ƙasashen Afirka su biyu da lambobin yabo na tabbatar da wanzuwar ƴancin yin addini ciki har da Imam Abubakar Abdullahi imamin da ya kubutar da wasu ɗaruruwan kristoci a lokacin da wasu ƴan bindiga suka kai hari a ƙaramar hukumar Barikin Ladi dake jihar Plateau a Najeriya Ga rahoton da Yusuf Aliyu Harande ya hada mana.
Imam Abubakar Abdullah of Nigeria. While he couldn't be with us in person tonight, his story is truly remarkable.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya mika kyautar ga Imam Abubakar Abdullahi a wani taro da aka yi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka dake nan birnin Washington DC. Imam Abubakar mai shekaru 83 Ya lashe wannan kyautar ce mai take International Religious Freedom Award bayan da ya ceci wasu ɗaruruwan kristoci a yankin ƙaramar hukumar Barikin Ladi dake jihar Plateau yayin da wasu mahara suka kai musu farmaki a yankin inda ya ɓoye kristoci a masallaci dake jikin gidansa a shekarar da ta gabata shi dai Imam Abubakar ya sadaukar da rayuwarsa a lokacin wani rikici ne mai nasaba da ƙabilanci da addini Inda bayan da suka gama sallar azhar sai suka ji harbe-harben bindigogi suka fita don ganin abin da ke faruwa ko da ya duba sai ya ga kristoci na guduwa don neman mafaka ba tare da wani bata lokaci ba Liman Abubakar ya ba wa sama da kristoci 262 mafaka a cikin masallaci da ma gidansa da ke kusa da masallacin bayanai sun yi nuni da cewar Limamin ya tsaya tsayin daka akan cewar kada a taba kristocin har ma ta kai ga yace sai dai a bakin ransa ba zai bari a taba su ba ko da yake duk da cewar ƴan bindigar sun kashe wasu kristoci 84 a ƙauyen da ake kira Ngar irin jajircewar Imam Abubakar ta sa adadin waɗanda aka kashe bai haura haka ba saboda ya yarda cewar mutunta wasu mabiya addini daban da ba nasa ba babban abu ne dake da matukar muhimmanci kamar yadda jawabin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna
madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande yau kan wannan batu zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku Kafin mu bude layukan namu mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari ɗaya 202-205-2655.
To mun sami kira daga jihar Niger. Wa muke tare da shi a jihar Niger?
Ni malam Marush Tela din Zaria ga.
To malam Marush, ka daga muryar ka ba ma jinka sosai.
To
hello, kana tare da mu?
Eh, ina tare da ku, ina jinku.
To menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To kamar bayanin da ake na
aka wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya?
To abin da ya kamata malumma mu yi a zaman lafiya su kawo duruta ne a cikin jihar Najeriya, saboda idan suka koma wurin Allah cikin mu al'amar mu zai koma ne.
To kana tare da mu har yanzu?
Eh, ina tare da ku har yanzu.
To muna jin ka.
Eh, shin nace idan malamin mu suka koma wurin Allah duka al'amuran mu zai koma daidai, don saboda su ne ke kawo kuna rudani a Najeriya malamin mu.
To mun gode malam Marush, yanzu kuma bari mu leka jihar Kaduna. Hello, wa muke da shi daga jihar Kaduna? Hello. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda to gashi mun sake samun kira daga jihar Kaduna. Hello, wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Kana magana da Jafar Salisu.
To Jafar Salisu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina a yau shine kamar magan da aka tattauna, wanda ya gabacin na ji an tambaye shi akan abin da malamai ya kamata su taka rawa a kai. Abin da malamai ya kamata su taka rawa a kai shi ne nuna wa mutane matsayinsu tsakaninsu da Ubangijinsu. Dama gurɓacewar yanayi tana faruwa ne idan an saki Allah. Idan al'umma suka saki Allah, to Allah zai bar su da dubaran su su je su yi ta wahala. Don haka lallai ne wajibi ne ga malamai su miƙe su gaya ma al'umma cewa su fa koma ga Allah, shi ne kawai mafita, shi ne kuma samun hanya mafi sauƙi, shi ne kuma hanyar da zai kawo zaman lafiya, ba yawan zage-zage ko da nuna cewa dole sai shugaba ya miƙe ya yi wani abu ba.
To mun gode malam Jafar Salisu daga jihar Kaduna. Yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Wa muke da shi daga jihar Katsina?
Kuna magana da malam Yaƙu wanda almajirai Kaduna.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ni abin da nake gani wannan abu da amari yana daga shugabannin addini. Na kace wannan shugaba ne na addini zai ba da gudunmuwa, to Allah ya yarda za a samu haɗin kai wajen majiya.
To
shine nake ganin limamai da kuma pastoci in aka haɗa kai ana nuna wa mabiya, to insha Allah za a samu zaman lafiya. Ya alhamdulillah, haka nake gani. Sunana Yaƙuba.
To mun gode Yahaya. Yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah.
Kuna magana da Ibrahim ne wancan kula a garin Maigode a Kimba.
To Ibrahim, mai yankin hula, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina akan wannan maudu'i da kuka kawo a yau, ni a inda na fuskance shi, na farko alifin manyan malaman mu mafi yawancin su sun saki koyarwa ta biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin da ga suna akanta suna koyar da 'yan uwa musulmi, to duk wani rudani ba za a same shi ba. Amma su inda suka mai da bangaren al'amarin tafsirar su da wa'azojinsu, soke-soken juna da zage-zagen juna. saboda musulunci babu ta'addanci game da musulunci a cikin musulunci babu ta'addanci babu kuma ka ce zaka je ka zuba jinin wani ko ka zage wani duk gaba ɗaya babu shi to za su maida hankali akan bangaren wannan sai dai bangaren rarraba kawunan alhimu musulmi da sauran waɗanda ba musulmai ba ni a inda na fuskanci al'amarin kenan.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yau muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya.
Malaman addini ya kamata su taka yana da kyau a ce su dinga faɗakarwa ga matasa akan addini akan neman zaman lafiya da zaman akan zaman lafiya da juna saboda kowa ya sani a rayuwar duniya su da Allah ya halitta duniya akwai Kristan akwai musulmi haka Allah ya halitta mu yana da kyau a ce mu zauna lafiya. Yawwa fata na kenan.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Oyo. Wa muke da shi daga jihar Oyo?
Eh sunana Malam Dan PDG nan karshe ne a kin yare kan speak wadi.
To muna jinka menene ra'ayinka?
Wannan maudu'i na ku na ji dadi ne kwarai da gaske domin an so ka mini din da kai mai kai kai. Ya dace shugabanni na addini gaba ɗaya su bi koyarwa mu musulmai mu bi koyarwa ta Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Mu dan ka faɗakarwa irin yadda Allah ya ce tsakanin musulmi da kirista babu faɗa. Babu faɗa babu zama mara kyau ba zama ne na mu zo mu zauna wuri daya mu yi kowa shi na shi addini idan lokacin sallah ya zo mu yi sallah idan lokacin zuwa coci yayi mu yi coci fi na su ibada mu zauna lafiya. Assalamu alaikum.
To mun gode da dan Ibadan. To yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Assalamu alaikum. Sunana Rayyan Zakariya daga Bauchi State Nigeria.
To Rayyan menene ra'ayinka?
Wato kuna magana akan malaman addinai ne ko malaman addinin musulunci?
Malaman addinai gaba daya na musulman da kuma kristoci.
To alhamdulillah to wannan abin da ya shafi kowane dan Najeriya ne in har daga shi ake gyaran ake bukata abu mafita shi ne su malaman addinin musulunci su dinga tuntuban.
Hello Rayani kana tare da mu?
Muna tare.
To muna
tare. To a takaice abin yana bukatar tuntubar juna. A koyaushe a dinga samun fahimtar juna tsakanin su malamai din. To mabiya kuma sai su bi baya. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Rayani daga jihar Bauchi yanzu kuma bari mu leka jihar Zamfara. Wa muke da shi a Zamfara?
Lau kuna magana da Ayuba Ibrahim Kwase local government unguwar Angwa Samama.
To Ayuba Ibrahim menene ra'ayinka?
Ni dai ra'ayina kamar ina gani mutane ba su bin dokokin abinda kamar Alkur'ani yace da kuma kiristoci ba su bin abinda Bible yace. In ga suna bi duka ba a kawo rudani a cikin mutane akan abinda dai rarraba tsakanin su don wannan littafai ko wannan littafi mai girma Alkur'ani da Bible duk sun ba da misalin kwanciyar hankali da wani abu da kowa da ya sani su sai ka gama da mai sun zo suna sanya ra'ayoyinsu ba jin abin da Alkur'ani ya ce ba da Bible ya ce to don haka sai a fallasa mutane a cikin wannan. To saboda haka ina kiran malamai
Ayuba Ibrahim daga jihar Zamfara yanzu kuma bari mu leka jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
To kana magana da kani mai wankin hula daga karamin hukumar Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To kani mai wankin hula menene ra'ayinka?
To gaskiya ne to gaskiyan magana a malaman addinin musulunci da na kirista kusan sun bar shiri sun baya saboda lokacin da jawo hankali dangane da yadda za su rinka wa'azi da karantar da al'ummarsu. To mafi yawanci sanan aka samu matsala wadda yake idan mutum ya zo mai kwan ya karantar da bangaren addini wadda yake ga abinda Allah ya ce ga abinda Annabi ya ce sai a saki sai a koma ana karantar da wani abu daban. To gaskiya magana yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu matsaloli. To malaman mu na jawo hankalinsu da na kirista da na addinin musulunci sai sun tsaya sun dawo da wannan koyarwan na tsakani ga Allah za a ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kani mai wankin hula daga
jihar Kaduna. To mun gode kani mai wankin hula daga jihar Kaduna. To muna godiya kwarai da ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogon mu ke cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Dai kafin din goyen suka yi wasa Nigeria John Michael Obi ya tabbatar da yin murabus daga bugawa kasar tashi wasa sai kadan bayan da kasar ta zo ta uku a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika ta bana a kasar Masar. Dan wasan na tsakiya mai shekaru 32 ya bugawa Nigeria wasanni 89 daga shekara ta 2005 zuwa 2019, inda kuma ya zura mata kwallaye 6. Don a watan da ya shige ne, Obi ya kankasa cewa gasar ta cin kofin nahiyar Afrika ta bana ita ce gasar karshe da zai buga wa kungiyar ta Super Eagles. Michael dai na ganin lokaci yayi da zai zakuda domin baiwa matasa sabon jini damar gwada tasu hikimar. A wani labarin kuma, dan wasan Nigeria Odion Ighalo ya kara damar da yake da ita na lashe takalmin zinari a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta wannan shekara da ake dubda karkarewa a kasar Masar, bayan ya zura kwallo a ragar Tunisia a wasan neman matsayi na uku na gasar da Nigeria ta buga da Tunisia a jiya Laraba. Dan wasan mai shekaru 30 da ke takale da kungiyar Shanghai Shenhua ta kasar Sin ya zura kwallon ne dakiku 130 da soma wasan, wanda ya bada adadin kwallaye 5 kenan da ya zura a gasar. Wannan ya sa ya tsere wa takwarorin sa Red Mahrez da Adam Onos da Cedric Bakambu da Sadio Mane, waɗanda suke da kwallaye 3-3 kowannen su. Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta ce ba za ta kori mai horar da ƴan wasan kwallon kasar ba Ghana Throw dukkuwa da korafe-korafe da kuma kakkausar sukan da yake fuskanta daga masoyan kungiyar kwallon kasar, biyo bayan kashin da ta sha a hannun kasar Algeria a wasan kusa da na karshe na gasar cin kofin nahiyar Afrika. Yanzu haka dai ya rage shekara guda da karewar kwantaraginsa. To sai dai shugaban hukumar ta NFF Ahmadu Finik ya bayyana kwarin gwiwa akan samun nasarorin ro a nan gaba, inda ya ce za a ma tura kocin domin samun karin horo daga kungiyar Bayern Munich da ke kasar Jamus. Barcelona ta yi wa PSG tayin kudin euro miliyan 40 da kuma mika mata ƴan wasa biyu Philippe Coutinho da Rakitic domin maido da tsohon dan wasan ta Neymar. Yunkurin ya zo kwanaki kalilan bayan da Barcelona ta sanar da karbar aron kudi domin sayan Antoine Griezmann daga kungiyar Atletico Madrid akan kudi euro miliyan 120, abinda ya jefa yuwar Koeman da Neymar ke son yi zuwa kungiyar ta Barcelona cikin shakku. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla a gaida Murtala. Kafin mi sallama ga Hadiza ta dawo da labarai, amma a takaice.
Alhamis, shugaban hukumar kula da abinci ta duniya ya faɗi cewa hukumar sa na dabtacin mayarjejeniya da shugabannin kungiyar ƴan tawaye na Houthi don kawo ƙarshen dakatar da bada taimakon abinci a wasu yankunan Yemen da kungiyar ta kame da aka yi a baya. A watan da ya gabata, David Beasley, shugaban hukumar kula da abinci da ake kira WFP a takaice, ya bada umarnin a dakatar da rarraba abinci a Sana, babban birnin kasar, wanda ƴan tawayen suka mamaye. Ya faɗi cewa matakin na da muhimmanci saboda ƴan tawaye na karkata tafiyar kayan agaji don su samu riba, kuma ba su kyale kungiyoyin agajin su yi aikin su ba tare da kasalanda ba. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe. Hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma, ɗaya daga cikin manyan biranen kasar ne, suka sa aka ayyana dokar ta ɓaci.
To masu sauraro, baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hajiza Kyari da ta taya ni gabatarwa, da Julie Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa, sai kuma injiniyan mu Greg Bonds. Ni Muhammad Hafiz Baban lake cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.